أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بايهك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ما تجعل ركاو فائدو دي رزك شاهي أزمي أتكين شرهم فتح الباري نا سيد البخاري نا الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى أتكين شرهم ديما كتاب الصوم نا سيد البخاري شاكيك دي إلمي مي البركة مي يوا daga ciki ne muke dauko wasu abubuwa masu muhimmanci duka suna da muhimmanci amma wanda suna fa'idantar al'umma da fa'idantar mu mu daliban ilimi mai fa'ida ta gaba al-Imam Ibn Hajar yace Abu Dauda ya rawaito ta hanyar Yahya ibn Isa daga A'am shike cewa ma ra'aytu ahada min asba abina yakrahu al-kuhul as-sa'im cikin duka mutanen mu malamai ban gaba wanda yake kin ya karhanta yin kwalli ga mai azumi eh wannan kuma shine mazhabi zababbe cewa yin kwalli da azumi babu abin da yake jayawa babu matsala abu na gaba ja rajulun ila abi huraira wani mutum ya zo zuwa ga abi huraira in shi ibn hajar yace na wayi gari ina mai azumi sai nan manta na ci abinci yace babu lahi yace sannan kuma na shiga wajen wani mutum shi ma nan manta wajen shi na ci abinci na sha ruwa yace babu lahi Allah ya ciyar da kai shayar da kai yace kuma na ƙara shiga wani wajen wani dai nan mance shi ma na ci abinci na sha Abu Huraira yace kai wannan mutum dama baka saba da azumi ba ya ga ya mishi ne na kan dariƙa ta mai zahawargi da jan juna tunda kaje can kamance yake nuna baka saba da azumin bane shi yasa yana ne na nafila ne Ibn al-Munzir yake cewa sai ajma'u ala annahu la shay'a ala sa'imi fi ma yabtali'uhu yace sun yi ijma'i akan cewa babu lahi ga mai azumi ga abin da ya hade na miyau ma baina asnani da abin da ke tsakanin haƙoran shi allazi la yaqdiru ikhrajahu wanda bai da ikon huddo shi a tsakanin haƙora wani lokaci mutun ya ci abinci za a samu na dan karamin abu wanda ya tsaya wajen kurkurar baki ko na ba dan abin nan za a samu ya wuce to wannan babu lahi haka nan miyau da mutun zai hade inda shi wannan baka da ikon huddo shi kalanta shi ta kai inda baka ma ji shi ba balle ka huddo shi warakhasa ta gaba fa'ida ta gaba yace warakhasa fi madgil ilki aksarul ulama malamai da dama sun yi rangwame wajen dandana manda an ce manda ba mandan kade ba kawai dandana wani abu wanda ake dafawa yace in ya kasance babu abin da mutun zai wuce ba makoshin shi malamai sun ce bai kari azumi kawai tsaya daga bakin halshi kuma a huddo shi azumi kamar haka ne kuma haka mai ishmawu yayi nuni akan haka fa'ida ta gaba fa'ida ce ta luga amma a kitabu sawm kin sharhin shi ya ambace ta yace waihu kalimatu rahama wa wailu kalimatu azab a larabci an ce waiha fulan kalma ce ta tosaya mishi da jin kanshi amma an ce wailu fulan kalma ce ta azaba ta tabbata gare shi fa'ida ta gaba ibn hajar yake faɗa game da kafara ta ciyatarwa wanda ya jima'i ya sadu da iyalin shi da rana to kafara nan da zai yace al-murad bil idami al-idai lashtirad haqiqat al-idami muwadi al-mad'um fil fam abinda ake nihi da ciyatar da mutum miskini sattin yace ba ana nihin ba dole ka dauko abincin ka ba su a baki ko ka dauko a kawai ka bashi abincin ake nihi can shi yaje yace yace bari ya wadatar kawai ka dauka ka aza mishi a hannun shi ba tare da sabani ba kuma abinci wanda ya samu shi aka shardanta fa'ida ta gaba maninta haka hurmatu sawmi bil jima'i faqad ahlaka nafsuhu bil ma'asiya duk wanda yake ta alhurma azumi da saduwa da iyali da gangan da rana to ya hallaka kanshi ne da saban Allah to sai ya dace ya entar da wuya sai ya zamana ya yanto kanshi daga halakan nan da kuma sanin mu ne inji Ibn Hajar ya inganta cewa duk wanda ya entar da wuya to Allah zai entar da wuyan shi kowace gaba hannunka da hannun shi wuyanka da wuyan shi kafarka da kafar shi in mutun guda ɗaya su kutum ka enta kai ma enta ka su kutum da wuta in rabin mutun ka enta rabin ka daga wuta to wanda ya halaka kanshi da saduwa da iyali da rana to ya halaka kanshi gaba ɗaya sai aka ce entar da wuya gaba ɗaya fa'ida ta gaba kila kana sallallahu alaihi wasallam yadhaku illa yadhaku illa fi amrin yata'alluqu bil akhirah an ce malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam a halin shi bayya dariya kyakkyatawa ce abin da ya shahi lamarin lahira fa in kana fi amrud dunya lam yazid ala tabassum illa marun dunya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai karawa akan mulmushi kawai a mulmushi yake takaitawa amma illa mari ne wanda ya shahi lahira to annabi alaihi salatu wassalam wannan yana yin dariya kuma haka zan magani cikin abubuwa da dama a ce yadhaku dukkan lahira ne amma in na duniya ne ba zai wuce tabassum ba inji Ibn Hajar. Fa'ida ta gaba, Ibn Hajar yake faɗa cikin ƙarshen hadisi, akwai wani hadisi da yamma sharhi na kafara wanda ya sadu da iyalin nan nashi cikin Ramadan tsohon nan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yayi kaza yayi kaza. To a ƙarshen sharhin shi Ibn Hajar yake cewa wannan hadisi dan saboda fa'idar shi malamai na ƙarshe sun kula da yi mishi sharhi cikin malaman mu da dama sun yi maganganu akan shi. Ibn Hajar yace na san wani cikin malamin mu da yi mishi mujallad bi sharhin kan wannan hadisi shi daya ya hada fa'ida dubu da fa'ida guda daya a ƙarƙashin wannan hadisin. Haka ne kuma malamai kana karanta sharhu kan su ga hadisi zaka ga yadda suka ba fa'ida wannan sharhin hadisi muhimmanci. Shi kanshi Ibn Hajar wani hadisin ka shiga yana sharhin shi ka manta ma me ake magana. Haka nan al-Imam Ibn al-Mulakkin, haka al-Imam Ibn Rajab a Fathul Bari daidai gurgurdan abin da yamma sharhin. Fa'ida ta gaba, Abu Huraira yake cewa idan mai azumi yayi amai fala yudur bai kariya azumin shi ba, yace inna ma yakhruju wala yulaj, amai hutawa ne yayi ba shiga ba. An amso daga Abu al-Bukhari yake cewa al-awwalu asahu, na farko shi yake inganci. Ibn Abbas yake cewa as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja, azumi yana baci ne ga abin da ya shiga ba abin da ya huto ba, ba abin da ya huto ba, amai ko hutawa ce. Wannan suna nihin wanda ya zo mishi ba wanda ya jawo da gangan ba. Fa'ida ta gaba, Ibn Hajar yake cewa na qala Ibn al-Munzir al-ijma'u ala budlan as-sawmi bi ta'ammudil qai, ya cikaito ijma'i inji Ibn al-Munzir akan cewa azumi yana baci idan mutum amai yayi da gangan. Shi yasa can na baya nace yana nihin amai wanda ya zo ba wanda ka jayo da gangan ba, da wanda ka jayo da gangan gashi Ibn al-Munzir ya kawo ijma'i akan cewa azuminka ya baci. Sai dai Ibn Battal ya cikaito daga Ibn Abbas daga Ibn Mas'ud suka ce koda kai ka jayo shi bai kariyawa. Wannan ɗaya ce kuma daga cikin wasu ruwayoyi daga Malik. Fa'ida ta gaba, Ibn al-Munzir ya hikaito ijma'i dai ala tarkil qada'i ala man zaraka aw laqai, akan cewa babu ramuwa ga duk wanda amai ya zo mishi walaima ta'ammadu, wanda ba da gangan yayi shi ba. Wannan kuma ɗaya ne daga cikin ruwayoyi na Al-Hasan al-Basri. Fa'ida ta gaba, al-Imam yake cewa wa amma al-hijama fal jumhuru ala adamul fidri, amma yace kaho jumhurun malami sun tai akan cewa in an yi shi bai kariya azumi. An amso daga Adau da Aliyu da Auza'i da Ahmad da Ishaq da Abi Saur cewa wanda yayi kaho da wanda aka ma kaho duk sun kariya azumin su, suka wajabta masa ramuwa. Adau yace kafara ma za su yi, amma shi ɗaya shi kawo wannan. Fa'ida ta gaba, da Ibn Hajar ya ce Ibn Abbas ya ce al-fidru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja, kariya azumi abin da ya shiga ne ba abin da ya huto yake kariya shi, arwalla kuma abin da ya huto yake kariya ta ba abin da ya shiga ba. Nan haka ne, iska hutawa ne take, bawali hutawa ne yake, bayan gari hutawa ne yake, duk suna kariya arwalla, amma duka kuma ba su kariya wannan azumi. Fa'ida ta gaba, Ibn Umar yake cewa Ibn Umar ya kasance yana kaho yana azumi sannan sai ya bari sai yake yi da daddare. Ibn Hajar yake cewa Ibn Umar mai tsananin kiyayewa ne, shi yasa ya bari da rana, ba yana nihin ba cewa kari azumi yake. Fa'ida ta gaba, Ibn Hajar yace Ibn al-Munzir yana cewa na daga cikin malaman da suka mutanen da suka iran gome cewa mai azumi yana iya yin kaho, Anas dan Malik da Abu Sa'id al-Khudri da Husain ibn Ali da wasansu daga cikin sahabbai da dama da tabi'ai, sannan ya kawo tabi'an da sahabban duka da sanadin su a cikin wannan littafi mai albarka. Fa'ida ta gaba yake cewa Ibn Hazm yana cewa ya inganta hadisin da ke cewa mai kaho da wanda yayi kaho sun kariya azumin su ba tare da shakku ba. Sai dai mun samu daga hadisin Abi Sa'id Annabi yayi rangwame game da kaho ga mai azumi, sanadin shi kuma mai kyau ne, to ya wajaba ayi ruko da shi. Yace dan saboda rukhsa tana kasancewa ne bayan an yi hani game da abu, sai ya nuni akan cewa kaho cewa yana kariya azumi an shahe wannan hukuncin. Daga baya ya zamana kaho bai kariya azumi sawa'un wanda yayi da wanda aka ma. Kuma wannan taujihi na Ibn Hazm taujihi ne mai kyau. Sanin mu ne Ibn Hazm duk da yana cikin malaman zahiriya, amma a ilimin hadisi shakundum ne. Allah madaukin sarki ya bashi, shi yasa al-tahin shi al-muhalla bil athar, duka ga hadisai da abun nan yadda yake tasarrufi cikin sha'anin hadisi. Ai fa'ida ta gaba yake cewa fal hasul anna sawmu fi safar liman qawi alayhi afdalu min al-fidr wal fidr liman shaqqa alayhi as-sawmu, yace abu dai tabbatacce shi Ibn Hajar. Azumi a cikin bulaguro ga wanda ke da iko akan shi ba zai sha wahala ba, shi ya hiye mishi. Me yasa? Dan ko ka sha bashi ne. Yace ajiye kuma azumin ajiye azumin kuma ga wanda ya san zai sha wahala to wannan ya ajiye shi shi yahiye mafi wannan ana zancan al'afdal ne don rukhsa ce ya anna mallami ta amma kuma yace wanda bai da tabbas in bulaguran bai sani ba zai sha wahala ko ba zai sha ba dan gurin bai taba zuwa ba masalan yanzu ne zai tahi bai da tabbas in kenan zai sha wahala ko ba ya sha ba to wannan kuma yana da zabi ko ya dauka ko ya aji wannan haka malamai suke wajen taujihin hadisai ba dokan hadisi ɗaya ba kamar shi ta fahimta ka kuskurantar da sauran malaman in qala ta'ifa wasu malamai suke cewa la yuzu'u sawma fi safari anil fardi bal lam sawma fi safari wajaba alayhi qada'uhu fil hadri wasu malamai suka tahi akan cewa azumi ga cikin bulaguro ko kayi shi bai yi ba bai wadatar dole sai kayi ramuwa ko kayi shi suka ce hujja su dan Allah na cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda ya kasance a cikin ku bai da lahiya ko yayi bulaguro to ya ramu su kwanukan daban to amma malamai suna kaddara cewa man kana minkum maridan ala safarin fa afdara fa iddatu min ayamin ukhra fa afdara kenan sai ka ci ne zai hau kanka kuma suka ce dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minal birr asyamu fi safar ba aikin da'a bane azumi a bulaguro kenan wannan suka ce tunda Annabi ya ce ba aikin da'a bane in kai bai amsu ba wannan magana ce ta wasu malaman zahiriya an hikaito daga Ibnu Umar da danshi da Abi Huraira da Zuhri da Ibrahim an-Nakhai da wasun su suma sun tahi akan cewa azumi a bulaguro bai wadatar maka ba amma gaskiya hakikanin magana ba haka bane sai in mutun ya ajje ne ramuwa za ta hau kanshi kamar yadda muka ce malamai suna kaddara cewa fa afdara a galkashin ayat fa'ida ta gaba zahaba aksarul ulama wa minhum malik diyawa cikin malamai sun tahi daga cikin su akwai malik da shafi'i da abu hanifa ila anna sawma fi safari afdal liman qawi alai cewa azumi a bulaguro shi yahi ga wanda ke da karhi akan shi wala mai shuka alai bayyada wahala ba zai sha wahala ba dan saboda ko ka sha bashi dai kenan kana da abin da zaka biya da kudinka a aljihu duk da in ka je mai shago masalan zai baka bashi dan ya san ka ya baka damar cewa in ka buƙaci neman bashi kawai ka zo zan baka ko da yaushe to lokacin da kake da kudinka a aljihu ai abin da ya gyara ka ka sayi abinka baka cewa ba ni bashi tunda ka duk da ka san cewa zai baka ni to shine misalin wannan bashi ne in ka dauka ma biya zakai kenan kawai ka biya saye da kudinka shi yayi maka sauki in qala rajulun li ibn umar wani mutum yake ce ma dan Umar yace ni ina da ikon yin azumi cikin bulaguro sai Ibn Umar yake ce mishi duk wanda bai amshi rangwamen Allah ba to zanubin da ke kan shi ya kai dutsin Arfa to nan gurin wannan asarkin na Ibn Umar yana nuni ne akan cewa amsar rangwamen dole ne tunda an kwatanta cewa zanubi wanda bai amshi rangwamen na Allah ba in zai bulaguro to sai Ibn Hajar yayi ta'aliki yace wannan mahamulun alaman ragiba anir rukhsa li qaulin nabi man ragiba an sunnati fa laysa minni wannan yana nihin ne ibnu umar cewa wanda yake amsar rangwamen nan na aji azumi a bulaguro dan yana kyamar rukhsan nan shi ake nihi ba wanda ba kawai ya aji haka ne kuma annabi ya ce duk wanda yake sunnata bai tare da ni fa'ida ta gaba ibnu al-munzir yake cewa da wasun su daga aliyu da aisha wajibi ne mutun ya jeranta azumin da ake bin shi na ramadan in 10 ne ka jera su kakka yanki in 5 ne ka jera su kakka yanki wannan ita ce magana ta wasu malaman zahiriya Abdurrazzaq ya rawaito da sanadin shi daga Ibn Umar cewa ya rama su a jere Aisha take cewa nazalat an sabko ayar da take cewa fa iddatu min ayamin ukharum mutatabi'at jerarru sai aka sarar yadda mutatabi'at Ibn Abbas yake cewa babu lahi a rarraba tsakanin su dan kawai Allah ya fa iddatu min ayamin kawai lisahi ga wasu kwanukai daban kuma malamai haka suka tahi akan cewa mai ramuwar Ramadan yana da zabi ko ya yi shi a game ko ya rarraba ko yadda dai ya ga ta gyara shi almuhim dai ya san bashi ne kuma ya san adadin da ke kan shi 10 ne ka biya 10 wannan babu ruwan Allah madaukin sarki da cewa kai su jere dan bai shardanta ba kenan sai ya kasance ba irin na kafara bane wanda aka ce jere kenan wannan shine abin da yake inganci duk daga wannan asarin daga Aisha da wasu malaman zahiriya da Abdurrazzaq da ya huddo daga Ibn Umar da sauransu amma ba shi ba malamai suka tahi akai saboda wancan dalilan sun yi karhi nan zan mutakaita abinda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wa assalamu alaikum wa rahmatullah.